Alfondo. The blue women in the yard. Jesus.
Yambola.
Limoncha.
Kitaushaza nenki kizasanya gajera wando koda aparchi baki mahal kindodo zeka ganta tasanya hijabi zeta kobesha daiki zeka jita tana my baby goda loka tago gung 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 matamu gasuka lakala bakafara sina kwa da kafata kukilgi zaku kwa da mundira kwa da indo kede achikungu mushazuma ahuska watatafi wata ahanchi watatafi wata akuku watatafi wata ataikin watatafi wata
gamule emma tongue. Matan nije kuna burge mu zamu bare ku mu sha kamar lemu mu su sai ku mu zuke ku shirye yan sanda su kulle mu gamu da buza e zabar ma wa amma caccaye mun san su sun san mu arkane suna zafi motan rimbo ne.